الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna biyu ga watan safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya dace ma 18 ga watan 8 shekara ta 2023, lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih na Sheikh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Wa alaikum salam. Na'am. Na'am. To wai tambayar dan uwa dangane da al'amari na bashi. Mutumin da Allah ya masa rasuwa ana bin sa bashi, wanda ya zo a shar'ance biya ma mamaci bashi matukar da hali, wannan wajibi ne, kuma jinkirta biyan bashin baya halatta, dole a gaggauta. To shi mamacin yana da kadara, misali ya mutu ya bar wata dukiya, babu kuɗi tsaba wanda za a biya masa bashi, shin wani yana iya biya masa bashin sannan daga baya in an sayar da kadarar shi a biya masa? Haka ne tambayar ka, ko? To kwarai haka ne, wanda shi yana daga cikin abin da ke nuna mana hadarin bashi. Hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda a farkon musulunci idan aka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gawa domin yayi mata sallah, farko manzon Allah yakan tambaya ga su dangin mamacin cewa shin wannan dan uwa nasu akwai bashi a kansa? Idan aka bashi labarin cewa kwarai akwai bashi a kansa, manzon Allah sai ya tambaya shin ya bar abin da zai iya biya masa wannan bashi? Idan aka bashi amsar cewa eh, ya bar abin da za a iya biya masa bashi, manzon Allah sai ya wuce gaba ya yi ma gawar sallah. Idan ko ya tabbata cewa shi wannan mamaci da bashi a kansa kuma babu halin biya, ma'ana bai bar abin da za a biya masa wannan bashi, manzon Allah yakan ja baya sai ya fada ga jama'a sallu ala sahibikum kuma dan uwanku sallah ni bazan yi masa ba. Micece hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake kin yin sallah ga mamacin da yake da nauyin bashi domin ya tsawatar da al'umma game da hadarin bashi, dan shi bashi in ba ya zama dole ba to bai dace ba musulmi ya dora ma kansa irin wannan nauyi. To har aka kai wata rana sai aka zo da wata gawa aka aje masa domin yayi mata sallah. Manzon Allah ya tambaya wannan mamaci akwai bashi a kansa? Aka bashi labarin kwarai akwai bashi a kansa. Ya bar abin da zai iya biya masa bashin da yake kansa? Aka ce a'a. Manzon Allah sai ya ja da baya yace kuma dan uwanku sallah ni bazan yi masa ba. Abu Qatada Allah ya kara masa yadda sai ya ce ya Rasulullahi wuce gaba yi masa sallah ni na dau nauyin biya masa wannan bashi. Sannan manzon Allah ya wuce gaba ya ma gawar sallah. Bayan wasu yan kwanuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadu da Abu Qatada sai yake tambayar sa ka biya masa bashin? Yace a'a. Aka sake haduwa manzon Allah ya tambaye shi ka biya masa bashin? Yace kwarai ya Rasulullah. Manzon Allah yace to yanzu ne wato ya samu gunkwanci domin duk wani matsayi da bawa ya cancanta a kai shi na daraja da matsayi da ɗaukaka bayan mutuwarsa idan akwai nauyin bashi a kan shi akan jinkirta shi ga barin wannan matsayi sai an biya masa bashin da yake kan shi. To don haka shari'a ta shar'anta farkon abinda za a gabatar da shi bayan ɗawainiya ta tattala mamaci zuwa makomarsa shine abin da ya shafi lamari na bashi, domin duk mutumin da Allah ya yi masa rasuwa abubuwa kusan hudu ne suke rataye da dukiyarsa. Abu na farko shine mu'anu tajhiz, ɗawainiya ta tattala shi domin kai shi makomarsa, abin da ya shafi saya masa duk kafani da turaren da za a shafa masa da itacen da za a jera da tabarmar da za a rufe, duka waɗannan suna da alaka da dukiyar da mutum ya bari. Allahumma sai dai in wani ya yi tabarru ma'ana ya ɗauki nauyin cewa shi zai yi. To bayan wannan ɗawainiya ta binne mamaci bayan an binne abu na farko sai a bincika suwa-suwa suke da haƙƙi a kan shi ma'ana suke bin shi bashi. Idan ya kasance bashin ya zama kala biyu, akwai haƙƙin Allah kuma akwai haƙƙin bayinsa, ma'ana mawadaci ne ya yi jinkirin fitar da zakka, an gane ku? Ko kuma akwai wata kafara a kan shi ta ciyarwa da abin da ya yi kama da haka bai yi ba, to a lokacin nan farko haƙƙin Allah shi za a fara gabatarwa, sai a ƙididdige wannan dukiya a lissafe ta a ga nawa ya kama na zakka a fitar da ita. In ma kasancewar wani haƙƙi ne na Allah ya ci alwashin yin sadaka ko ciyar da wata dukiya, to a wannan lokaci shi za a zartar, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa fadainullahi ahqqu bil qada, bashin Allah shine mafi cancanta game da biya a karan farko. To sannan sai a bincika suwa-suwa suke bin shi bashi, duk waɗanda suke bin shi bashi ko da bashi ne wanda an sanya ajali sai nan da wata kaza za a biya ko shekara kaza, to da zarar mutun ya mutu wannan ajali ya sauka take yanke za a biya inda halin biya. Amma shi bashin da yake bin sauran jama'a Allah ya masa rasuwa ba tare da sun biya shi ba, bashin da aka sa lokaci ba za a gaggauta ba a ce tunda ya mutu ku kawo masa abin da kuke bin ku, a'a bari za a yi sai an kai lokaci, an gane ku? Bayan an biya masa bashi al'amari na uku shine wasiya, in yayi wata wasiya, wasiyar da bata saba ma shari'a cewa ai masa kaza, ai masa kaza, a ba wa na kaza, a ba wa na kaza, to wannan wasiya ita ce za a zartar da ita daga cikin kashi ɗaya daga cikin ukun abin da ya bari na dukiya, shine sulusi. A cikin sulusin za a zartar da ita. To bayan an zartar da wasiya, abu na hudu shine kuma duk abin da aka tattara wannan shine na magada. An gane ku? Kenan anan sai mu gane shi maganar gado sai a mataki na hudu yake zawa. Amma sabani yadda jama'a suke da kwadan dukiya a yau, abu na farko a wajen su shine gado. Wanda shi kuwa ba yadda za a yi ayi maganar gado sai an sauke ma mamaci nauyin da yake kai shi. Duk abin da ya mallaka ya bari na dukiya, ko da gaba ɗaya zai tafi akan biya masa bashi, dole sai an biya masa in wani abu ya rage sannan na magada, in wani abu bai rage ba to anan sai dai su hakura. In ma dukiyar ta tafi gaba ɗaya akan biya masa bashi ba a ida biya ba, kuma kusantansa ku ne ya zama wajibi a kanku, ku ciri ku kullu ku biya ma ɗan uwanku bashi. An gane ko? Kenan anan kamar yadda shi ɗan uwa ya yi tambaya, shi mamacin nan yana da kadara da ya bari, kuma ga kuɗaɗe ana bin shi, to anan wani yana iya ramta kuɗi a biya masu bin shi bashi bashi. An gane ko? Kenan kuma wannan kadara in an saida shi kuma a biya mishi, kina wan a biya shi, kenan wannan ya zama bashi ne ma kan bashi. Kenan anan in har ana ganin cewa za a dau wani lokaci, kenan wani daga cikin makusantan shi ko wanda yake na nesa yana iya biyan duk waɗanda suke bin shi bashi. In ya so shi ya jira, in an sayar da wannan kadara shi ma a gaggauta a biya shi. In kwa ya dau nauyin biya masa bashi fi sabilillahi, to wannan kuma ya kyautata. An gane ku? Shi ba dole bane ba sai daga wani yana iya biya ma wani bashi, kamar yadda Abu Qatada Allah ya kara masa yadda shi ya biya ma wannan mamaci bashi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu Ahadithul Anbiya, littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato na labarin annabawa. Mun tsaya ƙarshen babi na 40 ba ɗaya, wanda bayani ya gabata a kansa kissa ce ta annabi Dawud alaihi salam. Darasi na yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na 40 daidai. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ما لم الله يجيك أنسى نفدا. واتوانا بابي نيوانكي بياني game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala: wa wahabna li Dawud Sulaiman. Ubangiji ta'ala ke fada cewa mu ne muka yi ma annabi Dawud kyautar wani da shine Sulaiman. Ni'mal abdu, ubangiji ta'ala ya ce madalla da wannan bawa shine Sulaiman. Innahu awwab, lalle Sulaiman mai matukar komawa ne zuwa ga ubangijinsa da tuba. Wanda wannan aya farko tana nuna mana samun ƴaƴa, wannan kyauta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da ke jaddada ma bayinsa. Shi yake ba wanda ya ga dama kuma wanda ya ga dama ya hana. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti alima mana'ata, shi yake bayarwa kuma shi yake hanawa. Wanda ya ba akwai hikimar da ta sa ya bashi, wanda Allah ya hana masa ƴaƴa akwai hikima. Wani Allah ya bashi ƴaƴa maza zalla, wani a bashi ƴaƴa mata zalla, wani kuma a gauraya masa. Kamar yadda ya faɗa, lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u atima. Al-aya shi ne yake faɗa mallakar duk abin da ke cikin sammai da ƙasai da abin da ke tsakanin su na Allah subhanahu wa ta'ala ne shi kadai, baya tarayya da kowa, baya tarayya da komai. Sai ya ce ya khluqu ma yasha, shi ke halittar iya abin da yake so. Sai ya ce ya habu liman yasha wa inatha, shi ke ba da kyautar ƴaƴa mata ga wanda yake so ba. Wa ya habu liman yasha dhukur, wani wanda ya so yakan ba shi kyautar ƴaƴa maza zalla. Sai ya ce aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha, ko kuma wato ya gauraya musu maza da mata. Sai ya ce wa yaj'alu man yasha'u aqima, wani wanda Allah ya so shi ko sai ya maida shi bakarari kwata-kwata, baya aihuwa. To dan haka wannan shine yake jaddada mana wannan ni'ima da ya jaddada ma Annabi Dawud alaihi salam ya bashi kyautar da na musamman shine Sulaiman. Ubangiji ta'ala sai ya ce ni'imal abdu ma dalla da wannan bawa shine Sulaiman alaihi salam. Wannan yabo ne da jinjinawa Ubangiji ta'ala yake yi ga Annabi Sulaiman, wanda babu yabon da ya wuce wannan yabo. Mahaliccin sammai da ƙasai ya ce ma dalla da wani. Sai ya ce innahu lalle, shi Sulaiman awwab, wato mai matukar komawa ne ga Ubangijinsa da tuba. Wanda wannan shi ma wani yabo ne na musamman bayan yabo na farko da ya gabata. Yabo ne da jinjinawa cewa bawa ne mai matukar komawa zuwa ga Ubangijinsa. Lafazin awwab wato an ciro shi ne daga al'au, ko ka ce wannan al'au ba, shi ne suke cewa aba yahubu awban, an gane ko, wa iyaban, ma'ana ya dawo, yana dawowa, dawowa. Don haka kenan ismu fa'il shi ne ayib. Idan aka ce awwab, wannan sigatul mubalaga ne, ma'ana mai matukar komawa zuwa ga Ubangijinsa da tuba. Shine malam ya fassara mana wannan kalima, ya ce ai ar-raji'ul munib, mai komawa zuwa ga Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, wato da yi masa da'a. An gane ko, domin lafazin al-munib shi ma min wato anaba ne. An gane ko, anaba yunibu, sai ka ce inabatan, fa huwa munibun, shine yace almunib, ma'ana mai komawa zuwa ga Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. Shine sai yace izquri da alaihi bil ashi safinatul jiyat, Ubangiji ta'ala yace ba su labari lokacin da shi Sulaiman alaihi salam wato da yamma aka bujuro masa dawakai waɗanda suke masu tsayawa akan kafa uku su ɗage ɗaya. Aljiyad, dawakai waɗanda suke ingarmu. Lafazin as-safinat, kamar yadda zamu iske malam, kamar ya dan yi gabatarwa da jinkirtarwa game da kalmomin da suke cikin waɗannan ayoyi da yazo da su. An gane ko? Kamar yadda zamu iske, idan aka ce as-safinat, wato su ne dawakai waɗanda suke tsayawa akan kafa uku su dan dage daya, wanda wannan sifa ce wadda take ta kayatarwa ta zabi, wato game da doki. A samu doki, misali ya tsaya akan kafa uku, kafa ɗaya kuma sai ya dage ta. Al-jiyad jami'i ne na jawad, idan aka ce jawad shine ingarman doki. Dawakai waɗanda suke zababa, waɗanda suke maguda, shine Ubangiji Ta'ala yace izuri da alaihi bil ashiyi safinatul jiyad. Ba su labari lokacin da Sulaiman alaihi salam a lokacin yamma, ma'ana marici, idan aka ce al-ashi daga bayan la'asar zuwa faduwar rana, aka bujiro masa da waɗannan dawakai nashi, dawakai waɗanda suke ingarmu. Faƙala, sai ya faɗa, sai yake cewa inni ahababtu hubbal khairi an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Yake faɗa yana mai yi ma kansa rarauka akan wani kuskure da yake, yace inni ahababtu hubbal khairi, yace lalle ni na su shine san dawakai. Lafazin alkhair anan, kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka fassara, su ne dawakai. An zikiri rabbi, gabarin ambaton Ubangiji na, hatta tawarat bil hijab, har an kai lokacin da rana ta fake, wato da shamaki, ma'ana ta fada. Shine malamai suka ce anan ya jinkirtar da sallah ta la'asar har sai da ya kai rana ta fada. Me ya kai shi zuwa jinkirtar da ita? Ya shagala ne da waɗannan dawakai nashi, ana bujiro da su, kamar yadda misali idan ana koro dukiya a gaban mai dukiya, yana gani tana kayatar da shi, ana wucewa, to haka aka yi masa. To sai ya zamanto shagala da wannan dukiya ya kai shi gabarin ambaton Ubangijinsa, shine suka ce sallah ce ya bari har sai da aka kai rana ta fada. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su ma sun taba shagala gabarin sallah ta la'asar har sai da rana ta fada. Amma me ya shagaltar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa gabarin sallah ta la'asar? Ba wani lamari bane na duniya, shagala ne da wani yanayi na kunci da suka shiga lokacin da jama'u na kafirai suka yi ma, suka hada wato runduna ta musamman domin zawwa birnin Madina su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa su fitar da su. To a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shawarci sahabbansa yaya ya kamata a yi. Wani daga cikin sahabbansa ya ba da shawarar cewa, ya Rasulullahi, abin da ya kamata muyima Madina ganuwa shine katar rami ta hanyar inda za su shigo, ganuwar da wato doki ba zai iya ketarawa ba. Yace wannan yana daga cikin salon yakinmu, kamar yadda yake cikin riwayar shine Salman al-Farisi, Allah ya kara masa yadda, shi ya bada wannan shawara, manzon Allah kai tsaye ya karbi shawarar. Aka zo ana haka wannan rami, haka wannan rami sai ya shagaltar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa game da gabarin sallah ta la'asar. Kusan gab da faduwar rana, Umar Allah ya kara masa yadda, ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadin bakaƙen maganganu ga kafiran Qurayshawa, yana cewa ya Rasulullahi sun shagaltar da mu gabarin sallah. Yace wallahi ban sallaci sallah ta la'asar sai a wannan lokaci. Manzon Allah sai yace wallahi inni ma sallaituha, au kama kada, yace ni ma, manzon Allah yace wallahi ban sallace ta ba. Manzon Allah sai yake faɗa, yake cewa mala Allahu quburahum wa ajwafahum nar, shagaluna anis salati al-wusta salati al-asr, au kama kala. Manzon Allah yace Allah ya cika kaburransu da cukkunansu da wutar jahannama. Manzon Allah yace sun shagaltar da mu gabarin sallah mafificiya ita ce sallah ta la'asar. Bayan rana ta fadi aka je aka yi arwalla, manzon Allah da sauran jama'ar da basu yi sallah ba, basu sallaci sallah ta la'asar. A lokacin nan manzon Allah ya sallaci sallah ta la'asar bayan faduwar rana, sannan da aka gama aka tashi aka kawo magariba. To shine anan malamai suka ce Annabi Sulaiman alaihi salam ya shagala ne gabarin sallah ta la'asar sai da rana ta fada hatta tawarrat bil hijab. A lokacin nan sai yake fada ruduha alayya, ku dawo mun da waɗannan dawakai. Fafafika masham bisuki wal a'naq, fafafika sai ya hadu masham bisuki wal a'naq, ma'ana yana mai shafar wato kagara ta su waɗannan dawakai. Wal a'naq wato da wuyansu, ma'ana yana shafa isgar ta wuya, kuma yana shafa wato kagar, kamar yadda ɗaya daga cikin tafsirin malamai, kamar yadda malam yazo da shi ana. Wasu daga cikin magabata sun fassara masham bisuki wal a'naq wato shine sai ya ringa sari da wakan, yana sari wuyai, yana sari kagarai, domin lafazin mashan sun ciro shi ne daga al-manam misa. Idan aka ce al-misa ita ce ma'ana wannan da ake kamar noma da ita, wannan irin su fantariya da abin da yake kama da haka. To shine ya ringa sare wato wuyan dawakan wal a'ana, wannan fafika masahan bisuki wal a'ana, kuma ana makengemar su dawakan kwabrin yana sarewa da wuya. Shine Ubangiji Ta'ala sai yake fada, sai yace walaqad fatanna Sulaimana, tabbas Ubangiji Ta'ala yace mu ne muka jarraba Annabi Sulaiman alaihi salam, muka karbe masa mulkin shi. An gane ko? Walaqad fatanna Sulaimana, Ubangiji Ta'ala yace mu ne muka jarrabi Annabi Sulaiman wato ta hanyar karbe mulki. Kaga shi karbe mulki jarrabawa ce ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, kamar yadda ba bawa mulki ita ma jarrabawa ce ta musamman, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Idan aka baka mulki ka tabbata jarrabawa ce ta musamman, Ubangiji Ta'ala ya baka wannan mulki yaga ka kwatanta adalci kai masa da'a ko ba za ka kwatanta ba. Haka shi wanda aka karbe masa mulki jarrabawa ce, aga ka rungumi kadara ka maida lamarinka zuwa ga Ubangiji, kai imanin cewa shi yake bada mulki ga wanda yaso, kuma shi yake karbewa ga wanda yaso karbe ma. In ka yarda ka amince cewa wannan Allah ne ya karbi mulkinsa kuma daman shi ya bani, to wannan zaka ƙara samun matsayi da ɗaukaka a gun Ubangijinka, domin kayi imani da kadara da abin da ya hukunta ya zartar. In ko kayi kashin haƙuri, kayi raki, kayi kai kawo, to wali yazi billahi wannan zai zamanto wata musiba ce, kuma akan wata musiba. Allah ya kare mu. To shine anan Ubangiji Ta'ala yace walaqad fatanna Sulaimana, tabbas mu ne muka jarraba Annabi Sulaiman muka karbe masa mulki. Wa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma anab, Ubangiji Ta'ala yace muka jefa jasadan wani shaytani ala kursiyihi akan kujerarsa ta mulki. Gani ko? Kujerar ta mulki da Annabi Sulaiman yake mulki, yake hawa, Ubangiji Ta'ala ya karbe mulkin sa ya dora wani shaytani. Kamar yadda malaman tafsiri sukan zo da kissar wato karbe ma Annabi Sulaiman mulki, kamar yadda wato wata rana shi Annabi Sulaiman wani daga cikin rundunar sa, ma'ana wani shaytani ya tambaye shi, sai yake ce masa wato shi shedanin annabi Sulaiman yake tambayar shi sai yake ce masa yaya kake fitinar mutane yake ma shedanin tambaya shi shedanin sai ya ce masa idan kana so na baka labarin yadda nake fitinar jama'a to nuna mun zobenka ba ni zobenka in gani yana ba annabi Sulaiman yana meka masa wannan zobe kai tsaye sai ya jefa zoben cikin teku shi shedan yana jefa wannan zobe cikin teku kai tsaye kawai mulki sai ya bushe daga annabi Sulaiman shi wannan shedani sai ya maye gurbin ya haye kujerai to amma an gane ko ya rikide ya koma shine Sulaiman Allah ya saka masa duka sifofin Sulaiman dan haka sauran jama'a duka su basu gane ba cewa ba Sulaiman alaihi salam bane ba ya ci gaba da mulki sai dai kamar yadda su malamai suka faɗa a cikin kisar cewa Allah ya hana ma shi wannan shaytani kusantar matan annabi Sulaiman to dan haka kasancewar ba wanda an gane ku ba wanda ya gane cewa lalle wannan ba Sulaiman bane ba illa mahaifiyarsa kadai ita ce ta gane cewa wannan ne ba Sulaiman bane saboda kasancewar shi annabi Sulaiman yakan zo gunta ya nemi ta bashi abinci ita mahaifiyar ta shi to shi kuma sabani ga shi shedan din to dan haka sai ya zaman to shi annabi Sulaiman har yana nuna ma mutane kansa cewa ni ne fa Sulaiman sai su ce masa ba kai bane to shi ne suke faɗa har aka kai lokacin da wata mata ta ba annabi Sulaiman kifi an gane ko kifi ne aka bashi yana barka cikin wannan kifi kai tsaye sai ya samu zobansa a ciki ubangiji ta'ala sai ya dawo masa da mulkin sa shi wannan shaydani a lokacin nan kuma sai ya gudu ya je ya shige cikin teku to wannan shine kissar da malamai suke kawowa duk da cewa wannan yana daga cikin Isra'iliyat labaru ne waɗanda suke zauwa wanda kai tsaye ba za a ƙaryatar da su kuma sannan ba za a gaskata ba kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallama yake faɗa hadisu an bani Isra'ila sai ya ce wala haraj babu laifi ku ba da labari amma shi wannan irin wannan labari baka daukan shi tamkar wahayi matukar bai zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka dora shi akan mizani na shari'a kaga bai ci karo da wasu hadisai da ko wasu ayoyi to kai zai labari ne yana iya zama tabbas kuma yana iya zama ba haka ba to wannan shine wato asali kenan kamar yadda su malaman tafsiri suke faɗa game da gushewar mulki na annabi Sulaiman ubangiji ta'ala ya ce wa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma ana lafazin jasadan kamar yadda zamu iske malam ya fassara shi cewa shine shaytani ala sai ya faɗa sai ya ce rabbi gifirli ya ubangiji na roƙonka nake ka gafarta mun kuskurena wahabli mulkan ya ubangiji na roƙonka nake ka bani wani mulki la yambagi li ahadin min ba'di mulkin da bai dace ba ga wani bayana wannan addu'a ce annabi Sulaiman alaihi salam yayi ya roki ubangijinsa cewa daga kanshi a kulle kofa duk wanda zai biyo baya har kiyama to koda yayi mulki mulkin shi ba yadda za a iya kai mulki na annabi Sulaiman an gane ko Allah ya roka kuma Allah ya karba masa la yambagi li ahadin min ba'di mulkin da bai dace ba bai saukaka ba ga wani yake cewa bayana sai yace innaka antal wahhab lalle kai ubangiji na kai ne mai matukar kyauta duk wanda ka bashi ka bashi ba wanda ya isa ya hana wanda ka hana kuma ba wanda ya isa ya bashi da haka kenan kaga annabi Sulaiman alaihi salam ya gaji mahaifinsa wato annabi Dawud, kamar yadda shi ma annabi Dawud Ubangiji ta'ala ya bashi mulki wanda yake mai karfi, mulki wanda yake mai girma, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa a can cikin suratul Nisa, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi faqad ataina ala ibrahima al-kitaba wal hikmata wa qad ataina ala ibrahima al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima, wanda shi an gane ku to a takeice dai kamar yadda ya gabata a kissar shi, shi annabi Dawud alaihi salam Ubangiji ta'ala ya bashi mulki wanda yake mai girma, don haka shi annabi Suleiman ya gaji mahaifinsa annabi Dawud, wato ta hanyar ya gaje shi bangaren mulki, kuma mulkin da babu irin shi. Ubangiji ta'ala sai yake faɗa, sai yace fasakharna lahu riha, mu ne muka hure masa wato iska, tajribi amrihi, wannan iska tana gudana da umarnin annabi Suleiman, rukha'an kuma iska wadda take tattausa, haythu asab, wato duk inda ya nufata, wannan iska da umarninsa, idan yace ta yi kudu za ta yi kudu da izinin Allah, idan yace ta juya ta yi arewa za ta juya ta yi arewa da izinin Allah, duk inda yace ta yi nan za ta yi, kuma iska wadda take tattausa ba irin iska ba ta guguwa da sauransu. Kenan wannan yana daga cikin mulkin da Allah ya bashi, an hure masa iska, wanda kuma za mu iske wannan iska tafiyar safi zuwa yamma, tafiyar wata, daga yamma zuwa faduwar rana tafiyar wata. Sai ya ce washa ya ina kulla banna'in wa gawwas, Ubangiji ta'ala ya ce kuma mun hure masa shaidanu, kulla banna'in, dukkan wani shaidani wanda yake kwararre a wajen gini. Idan aka ce banna shine wanda yake masanin gini, wanda ya kai matuka a wajen sanin gine-gine, wa gawwas, da kuma shaidanu waɗanda suke masu lumkaya karkashin teku domin tsamo da gwalagwalai, domin shi kanshi nutso a cikin karkashin teku ba karamar baiwa bace ta Ubangiji subhanahu wata'ala da yake yi mabayinsa. To daga cikin shaidanin da Allah ya hure ma annabi Suleiman, akwai waɗanda sun kware a wajen gine-gine, akwai waɗanda su kwa abinda suka kware shine nutso su yi lunkaya karkashin teku domin tsamo da gwalagwalai. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa akharina muqarranina fil asfar, da wasu shaidanin na daban waɗanda suke ababen ɗaurewa a cikin kukumma, irin yadda ake ɗaure mazan shanu a haɗa biyu a ɗaure, to haka wasu shaidanin Allah ya haɗa masa waɗanda suke tantirai, waɗanda su ga su a ɗaure suke. Shi ne ya ce wa akharina, da wasu shaidanu na daban Allah ya ce mun hure masa, muqarranina, waɗanda suke ababen haɗawa a ɗaure, fil asfar, wato a cikin kukumma, shine cikin sarka. Ubangiji ta'ala sai ya ce masa haza aqauna famnun aw amsik bighairi hisab, wannan kyautar mu ce wanda muka maka. Ubangiji ta'ala ya ce famnun, kai ma kai kyauta kai baiwa ga duk wanda ka so ba. Ubangiji ta'ala ya ce aw amsik, ko ka rike, bighairi hisab, wato ba tare da wani laifi ba, hisab anan bi ma'ana haraji, babu wani laifi a kanka, wanda ka ba kayi daidai, wanda ka hana hallo kayi daidai, ba ka zo da abinda za a zarge ka ba, ko kuma bigayar hisab ba tare da wani lada da za ka nema ko wani sakamako, duk wanda kake so ka ɗauka ka ba. Ubangiji ta'ala sai ya ce inna hadha la rizquna, lalle wannan arzikinmu ne, mu ne muke ba wanda muka ga dama, kuma malahu min nafad, Ubangiji ta'ala ya ce arzikin da ba shi da karewa har abada, domin ya faɗa ma inda kum yanfadu wa ma inda Allahi ba, abinda ke gun ku shi ke karewa, amma abinda ke gun Allah wanzajje ne. Shi ne ya ce inna haza da rizquna, lalle wannan arzikinmu ne, mu muke ba wanda muka so ba, malahu min nafad, ubangiji ta'ala yace ba shi da karewa kwata kwata, dan shi arzikin Allah subhanahu wa ta'ala ba ma maganar karewa ba, tawaya ma baya yi. Ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa kowa mutun da aljan tun farkon duniya har zuwa kiyama, kowa ya tsaya gaba ɗayan waɗannan al'ummu su tsaya a fili guda, kowa ya roki ubangijinsa iya abin da yake so, kuma kowa Allah ya biya masa bukatunsa ya bashi abin da ya roka. Manzon Allah yace, ubangiji ta'ala yace, ma na qasa zalika min mulki shay'an illa kama yanqusul mikhyadu idza urkila albahr. Duk wannan abin da bayi na suka tambaye ni mutun da aljan, kowa na biya masa bukatarsa, ubangiji ta'ala yace bai rage ba wani abu da ke guna, face tamkar abin da allura take ragewa ne idan an tsoma ta a cikin teku. Farkon duniya da ƙarshen ta, mutane da aljannu su tsaya a fili guda, kowa ya roki Allah iya bukatunsa, kuma kowa Allah ya biya masa. To abin da ya ragu daga cikin arzikin Allah, tamkar abin da allura take ragewa ne idan ka je ka tsoma ta a cikin teku. To ba ma maganar teku ba, ko marfin kwalba ka cika shi da ruwa ka tsoma allura, menene zai ragu a cikin ta? Shine yace malahu min nafad, wato ba shi da karewa. Ubangiji ta'ala sai yace wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab, lalle Sulaiman ubangiji ta'ala yace a gunmu yana da kusaci na musamman, wa husna ma'ab kuma da kyakkyawar makoma, kusaci a fadar Allah kuma ga kyakkyawar makoma. To shine anan malam ya zo mana da waɗannan ayoyi, duk da cewa a farko ya ɗan ciro farkon waɗannan ayoyi, sannan kuma sauran sai a ƙarshe ya zo da su. Shine yace awwab ay arrajul munib, shine ma'ana mai dawowa, mai komawa zuwa ga ubangiji da yi masa da'a. Sai yace wa qawlihi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, kamar yadda bayani ya gabata. Sai yace wa qawlihi wattaba'u ma tatulu shayadinu ala mulki Sulaiman, ubangiji ta'ala yace wasu jama'a daga cikin mazawwajin tafi sun bi abinda shaydanu suke karanta musu, suke fada musu game da mulkin annabi Sulaiman, cewa wai annabi Sulaiman ya mallaki mutane da aljannu da dabbobi da tsuntsaye, wato wai ta hanyar sihiri. Kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa lamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatulu shayatinu ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Ubangiji ta'ala yace sun bi abinda shaydanu suke karanta musu, suke fada musu game da mulkin annabi Sulaiman, cewa wai Sulaiman alaihi salam ya mallaki mutane da aljannu da dabbobi da tsuntsaye ta hanyar dabo. Ubangiji ta'ala yace wama kafara Sulaiman, tabbas Sulaiman bai kafirta ba, ma'ana bai yi dabo ba, walakinna shayatina kafaru, sani dai shaydanu su ne suka kafirta, yu'allimuna an-nasa sihra, domin su suke karantar da mutane dawo. To shine anan malam ya zo da ita wannan aya, wadda ita ma tana bayani ne game da kissar annabi Sulaiman. Sai yace wali Sulaiman ar-riha guduha shahrun wa rawahuha shahr, ubangiji ta'ala yace wato mu ne muka hori iska ga annabi Sulaiman. Ita wannan iska da muka hore masa, ubangiji ta'ala yace guduha, wato jijjifinta, shaharu wato tafiyar wata ne. Idan aka ce guduwa, wato shine daga bayan kitowar alfijir, an gane ko, har izuwa kenan gushewar rana shine ake kira kenan safiya. Shine ubangiji ta'ala yace guduha tafiyarta ko kuma ka ce jijjihinta, ma'ana tafiyar safe. Ubangiji ta'ala ya ce tafiyar wata ne. Warawakuha shaharun, kuma maraitatta ma tafiyar wata ne, ma'ana daga gushewar rana zuwa faduwar rana tafiyar wata take. Kenan kaga a cikin yini daga ketowar alfajir zuwa faduwar rana tafiyar wata biyu take. Tafiyar wata biyu shi kwa idan ka dauka ga wanda yake matsakaici, mutum wanda yake maji karfi, tafiya ba tare da kasawa a diyini, kamar yadda masana suka faɗa mutum zai yi tafiyar kilo 50 ba tare da ya takura ma kansa ba, kamar daga nan da magaran zuwa Taketa. To kaga idan ka dauka 50-50 sau goma nawa kenan, 500 a wata kenan tafiyar nawa, kilo 1,500, kilo 1,500 kenan. Kaga a duyini tafiyar kilo 3,000 iskar take da Annabi Sulaiman alaihi salam, kuma iska wadda take tattausa ba iska ba haka wadda take taguguwa. To shine Ubangiji ta'ala yace guduha shahrun warawakuha shahr, sai yace wa asalna lahu ainal qidr. Ubangiji ta'ala yace mu ne wato muka narkan masa da ido wanda yake na tagulla. Idan aka ce qidr, wato shine jan karfe, kamar yadda anan malam yace azabna lahu ainal hadidi, wato mun narkan masa da ido wanda yake na bakin karfe. An gane ko? Wasu daga cikin malaman tafsiri sukan fassara cewa al-qidr shine wato jan karfe kenan tagulla. Ubangiji ta'ala ya gudanar masa wannan ido, shine yace wa asalna lahu ainal qidr. Sai yace wa minal jinni, Ubangiji ta'ala yace daga cikin aljannu mun hore masa manya amalu baina yadaihi, wanda ke aiki gaba ga Annabi Sulaiman bi iznin rabbihi, da iznin ubangijinsa. Allah ne ya ba su waɗannan shaidanu izinin cewa su yi ma Annabi Sulaiman alaihi salam hidima akan duk abin da ya sa su, wanda horewa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Hatta da ba ma wai maganar ka sa aljani aiki ko dabba, in ba don horewa ta Ubangiji, yaya za a yi mutum ya labta ma jaki kaya ya kora shi ko ya hau balantana ko shanu ko raƙumi? To duka wannan izini ne na Allah subhanahu wa ta'ala, horewa ce ta shi. Ne yace wa minal jinni, daga cikin aljannu mun hore ma Sulaiman manya amalu baina yadaihi, wanda ke aiki gaba gare shi bi iznin rabbihi, da izinin ubangijinsa. Sai yace wa man yazigi minhum, duk wanda ya karkata daga cikin su gabarin umarnin amrihi, gabarin umarnin Annabi Sulaiman, ma'ana aljanin da yayi tsaurin kai. Sulaiman yace masa yayi kaza, yace ba zai yi ba, ko aka ce yayi gaba sai yayi yamma. Ubangiji ta'ala yace nuzikihu min azabi sa'ir, za mu dandana masa daga wata azaba ta wuta wadda take mai matukar kuna. Wa man yazigi minhum, duk wanda ya karkata daga cikin su aljannin an amrihi, gabarin umarnin Annabi Sulaiman, an sa shi yayi kaza yayi taurin kai ba zai yi ba, Ubangiji ta'ala ya ce za mu ɗanɗana masa daga wata azaba wadda take ta wuta mai matuƙar ƙuna. Sai ya ce ya amaluna lahu ma ya sha'u, su waɗannan aljannu suna aikata ma Annabi Sulaiman duk abin da yake so, duk wani abin da yake so wannan aljannu sukan aikata masa. Shine Allah sai mana misali ya ce min mahariba, game da abin da ya shafi mihrabubi. Lafazin maharib, jami'i maharib, wato jami'i ne na mihrab. Idan aka ce mihrab, yana da ma'anoni da dama. Yana daga cikin ma'anar mihrab shine ma'ana dan zagaye, wanda misali mutum yake yi domin ya tsaya yayin sallah, kamar yadda inda limami yake shiga ana kiran shi shi ma mihrab. An gane ku? Galibi in aka ce mihrab, dan gini da ake dan kiwaye haka, wanda yake ba tare da an daga shi sosai ba. Shi da Ubangiji ta'ala ya ce ya amaluna lahu ma ya sha'u min mahariba. Qala Mujahid, Mujahid ibn Jabr yake cewa buniyanu maduna al-qusur, gine-gine ne waɗanda ba su kai ba binaye ba suraye ba ne, su ne ake kira mahari. Sai ya ce wata masila, wato da hutuna. Lafazin tamasil jam'i ne na timsal, kamar yadda za a zo a yi hoton wani zaki ko hoton wata damusa ko hoton mainene, kamar yadda ake yin su da laka ko a sassaka da itace ko da karfe da sauransu. To shaidanu duka suna aikata ma Annabi Sulaiman irin waɗannan hotuna, wanda wannan yana nuna mana a shari'ar sa yin waɗannan hotuna ba haramun bane ba. An gane ko? Amma mu a shari'ar mu in dai ba na larura ba to baya halatta. Shine yace wato wata masila, sai yace wajifani, wato da akussa kal jawab, yadda ka santa baku. Lafazin jifani jami'i ne na jafna, idan aka ce jafna shine wato babban akushi wanda ake zuba abinci a ciki. To akussan da waɗannan shaidanu suke kera ma Annabi Sulaiman suke sassakawa, kowane akushi yadda ka santa biki haka yake, saboda girma. Allah kadai ya san adadin jama'ar da suke zagaye wannan akushi domin su ci abinci, kowa ya saka hannunsa. Wajifanin kal jawab shine yace kal hiyab lil ibl, yadda ka santa baku haka akusan suke. Wa qala ibn Abbas, Abdullahi dan Abbas yake fada kal jawbati min al ardi, yadda ka san wani kungurmin jeji. Idan aka ce jawba shine ma'ana jeji, kungurmin jeji, yadda ka san jeji haka, wato a wajen fadi haka wannan akusa suke. Sai ya ce wa kudurin rasiyati, wato da wasu tukwane waɗanda suke matabbata a kan ƙasa waɗanda ba a gusa su. An gane ku? Tukwane ne manya wanda an girka su a kan ƙasa, ba maganar a gusa su domin ba za su gusu ba, sai dai a zuba abincin in an yi kuma a kwashi. Shine yace wa kudur, lafazin kudur jami'i ne na kidir, idan aka ce kidir ita ce tukunya. Shine yace wa kudurir rasiyatin, da wasu tukwane waɗanda suke matabbata a kan ƙasa waɗanda ba a gusa su. Ubangiji ta'ala sai yake faɗa i'malu ala dauda shukra, Ubangiji ta'ala yace ya kai iyalin Annabi Dawud, ma'ana shi Sulaiman, kai da mabiyanka, Ubangiji ta'ala yace ku aiwatar da godiya ta musamman gare ni, domin wannan ni'ima ce. Ita ku ni'ima, idan Allah ya jaddada ma bawansa dole ya gode masa, shi yasa Allah ya masa umarni anan i'malu ala dauda shukra. Ubangiji ta'ala yace ya kai iyalin Annabi Dawud, ma'ana Sulaiman, kai da mabiyanka, Ubangiji ta'ala yace ku aiwatar da godiya ta musamman gare ni. Don haka wannan yana nuna mana yana daga cikin rukunai na godiya ga Allah, ya zamanto gaban mutum sun aikata. An gane ku? Bayan zuciyarka ta kudirce cewa ba ƙarfinka ba ne, ba dabararka ba ce, Allah ne yake bance ka da wannan ni'ima, ba kai ba ka samar ma kanka. Abu na biyu kuma ka faɗa da harshenka, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Rukuni na farko, dalili a kan shi, wa ma bi kun min ni'matin fa min Allah. Rukuni na uku kuma gabbanka su kwatanta, kai ka matsa lamba a wajen yi ma Ubangijinka da'a, abin da ya shar'anta maka ne ka kwatanta abin da ya hane ka ka hannu. Shine anan yace imalu ala dauda shukra, sai yace wa qalilun min ibadiyya shakur. Ubangiji ta'ala yace kadan ne ake samun mai matukar godiya daga cikin bayina. Allah ya jaddada ma bayinsa ni'imomi sun wuce a lissafa, amma masu godiya ga Allah akan ni'ima ɗan kadan ne. Allah ya sanya mu daga cikinsu. Shine sai yace falamma qabaina alaihi almauta, lokacin da muka hukunta ma Sulaiman alaihi salam mutuwa, ma'ana lokacinsa ya kai, ajalinsa ya cika, Allah ya turo mala'ika ya zare masa ran. Madallahum ala mautihi illa dabbatul ardi, ba abin da ya nuna ma aljannu da su sauran jama'a wato mutuwar annabi Sulaiman illa dabbatul ardi face wata dabba daga cikin dabbobi waɗanda suke na ƙasa malam yace al-urda ita ce wato gara an gane ko annabi Sulaiman alaihi salam ya dogara sandan shi ya sa aljannu gaba sai aiki suke babu kakkautawa shi ko tuntuna Allah ya zarira amma su ba su san da cewa annabi Sulaiman ya mutu ba ba abin da ya nuna musu Sulaiman ya mutu illa dabbatul ardi face wata dabba daga cikin dabbobi na ƙasa ita ce gara ta akulu min sata wato wanda ta cinye sandar da ta cinye sandar ta rarike ta annabi Sulaiman kim sai ya fadi ƙasa shine ubangiji ta'ala yace falamma kharra lokacin da ya saraya ya fadi akan ƙasa tabayyana tiljinnu aljannu sai suka gane suka tabbata allaukanu ya alamunal gaiba da cewa sun san gaibu malaji sun fil azabil muhin ai da ba su zauna ba tsawon wannan zama a cikin azaba wadda take ma'abuciyar wulakanci a cikin irin wannan aiki kenan a lokacin nan ya bayyana su kansu aljannu suka gane cewa ba su san gaibu ba an gane idan aka ce ta bayyana ka gane abu a karan kanka kenan ta bayyana tiljinnu su aljannu suka gane suka san cewa inda a ce sun san gaibu to aida ba za su zauna ba zamani mai tsawo fil azabil muhin a cikin azaba ma'abuciyar wulakanci ma'ana wannan aiki mai wahala inda sun san tuntuna annabi Sulaiman ashe kawai gawa ce a tsaye to aiki mai za su ci gaba da kowa ya watsi ya shiga sha'aninsa to amma suka ci gaba da aiki suke aiki ba su san da cewa Allah ya zare masa rai sai daga rata cinye wannan sanda ya fadi ƙasa sannan suka gane cewa ashe su ba su san gaibu ba domin sanin gaibu abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wanda ya yi da'awar sanin gaibu cewa ya san abin da zai je ya zo to ya daidaita kanshi da Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya daidaita kanshi da Allah to ya zama kafiri gaibu sani ne wanda Allah yake banci kansa da shi kamar yadda ya faɗa walillahi gaibu samawati wal ard wa ilayhi yurja'u al-amr kulluhu fa'buduhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malu ya faɗa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'asu ce da su dukkan halittun da suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasai da wanda ke tsakanin su ba wanda ya san gaibu in banda Allah hanya ta sanin gaibu hanya ce ɗaya-ɗaya hanyar wahayi wahayi ko ba kowa Allah yake yi ma illa annabawa da manzanni dan haka yace ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabisa min at-tayyib wa ma kana Allahu liyuqli'akum ala al-ghaibi walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha bi sauƙaƙa ba ga Allah ya nuna muku wani al'amari na gaibi sani dai Allah yana zabar wanda ya so daga cikin bayinsa ya nuna masa wani al'amari na gaibu kamar yadda yake sanar da manzanni alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtaba min rasul shine anan sai to shine malam sai yazo kuma da su waɗannan ayoyi da muka karanta a farko shine yace inni ahabbtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab urduha alayya faqafika masahan bisuki wal a'naq shine yace ayyam sahu a arafal khairi wato yana shafa isgar waɗannan dawakai wa araki baha wato da kagaratta an gane kuma anar kenan masahan bisuki wal a'naq yana shafa isgar wannan gashi da yake zubowa a wuyan doki shine sai yace wa araki baha wato da kagararta lafazin araki jami'i ne na urqu idan aka ce urqu ita ce kagara ma'ana babbar jijiya wadda take diddige lafazin al-asfad shine yace al-wasaq ma'ana a cikin kenan sarka shine wato kukumi kamar yadda ya faɗa wa akarina muqarranina fil asfad kamar yadda can yake cewa wataral mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfar. Sai yace qala mujahid, mujahid na fada asfafinat shine safanal farasu, yuqalu safanal farasu, sukan fada cewa safanal farasu ay rafa'a ihdari jilaihi, ya dage ɗaya daga cikin kafafuwansa, hatta takuna ala darfil hakir, ɗaya da ya dage sai ta zamanto akan gefin kowato, kenan ya tsaya akan kafa uku, ɗayar sai ya dage ta kawai tsinin kowaton shine akan ƙasa. An gane ku, dokin da yake haka shine ake cewa safin. Al-jiyad sai ya ce as-sira, waɗanda suke masu gaggawa, in garmun da wa kai kenan. Lafazin jasadan sai ya ce ai shaidanan, wa alqaina ala kursiyihi jasadan ai shaidanan. Ruka'an sai ya ce ai bayyibatan, iska wadda take daddada ta tausa. Haisu asab sai ya ce ai haisu sha'a, duk inda yaso wannan iska za ta dauke shi ta kai shi. Lafazin famunun sai ya ce ai a'ati, shine ka bayar. Minal minnati bigairi hisab sai ce bigairi harajin, wato ba tare da wani laifi ba. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.